wato dan Maiduguri ne ni da shi shine wato Yakunzi yake Arewa Gangster shine sunan da aka sani da shi Yakunzi sunana wannan Arewa Gangster kuma is my record label yake to inda aka samu Yakunzi a secondary school ne yana ga a 2004 so irin kowa lokacin I have friends like ina ga mu dear friends to dukkan suna da irin nickname so ni kuma they always call me Yakubu Yakubu so irin sai na ce to let me just create the nickname unique nickname so sai na samu nayi creating wannan sunan kenan Yakunzi sai na dan rage sai na dan kara kuma wani abu so anan ne aka yi aka samu Yakunzi
ko meye dalilin zuwa garin Kano
a wannan zuwa na na biyu ne Kano saboda zuwa na farko Nomis Dini ya gayyato ni auren shi da aka yi na ga last December 2017 na ga 29 December to shine zuwa na farko sannan kuma wannan shine zuwa na biyu kenan yawa eh na zo radio towa da su TD saboda recently na release album dina sannan kuma na release video to shine na zo in yi dan towa da sauran su irin gidan television and radio da sauran su da haka
shin a masana'antar na nishadi waka ake yi ko kofi ba ake mai sauraro zai so ya samu labari
eh so ni dai mawaki ne mawaki kuma na hip hop shine aka fi sani na da shi so ina rapping always ina rapping shine ko abu ne nake okay to ni dai kan na fara waka na officially fara waka na nayi na fara in 2009 a lokacin da because I was DJ before lokacin ina DJing before 2009 da sauran su but amma abun da ya motivate ni ina a rapping wannan insurgency da muka shiga a Maiduguri saboda 2009 ina irin da irin DJ ka gane kullun ina studio akwai DJ ina wannan ina jin wakokin wayannan da sauran su shi yana dan mun sha'awa to but amma abun da zai kara din most abun da ya motivate ni is insurgency saboda lokacin ina ga 2012 ma na release album dina Maiduguri Unit Peace so ina ga mini EP ne 6 track to ina ga 6 track wannan gaba da 5 tracks duka akan peace muka yi to abun da yasa kuma muka yi nayi shi saboda yana da daman da zan iya in yi shi in fadakar da a cikin Maiduguri to shi sa ne wannan album din a wannan lokacin to shine motivating dina na fada abubuwa da dama a ciki da abun da yake faruwa da kuma arena shi saboda a lokacin bar manta ba saboda yawanci ni tunda abubuwan ne yake faruwa ban fita Maiduguri ba gaskiya saboda duk wani abubuwa a gaba na ya faru wasu ma ina ga friends nawa da sauran yan uwan juna da sauran su ina ga duk na rasa su a insurgency wannan so abun ya dame ni kullu yana mun zafi abun yana cikin zona sosai so ina da daman da zan yi wannan shine kawai na zona tun da music din already na fada ma before 2009 ina karambani shi na iya mamin ina iya yi dai son haka but amma abun bai mun ba a lokacin but amma wannan abun ne ya kara mun karfi har na yi releasing album na a lokacin saboda na releasing na album na lokacin 2012 ina ga sai yanzu ma 2017 da NGOs ma suka zo wancan wakokin ma suka ji har suka neme ni akai to shine ko da yau ko har ko gobe zan yi waka a album dina dan recently album da na releasing ma akwai peace on a ciki so duk ko yau shi in zan yi waka to dole sai na start peace on abin da yake faruwa da sauran su
to yanzu zamu lika kafin alakar ka da kungiyoyi masu zaman kansu wannan waka da kai ta zaman lafiya shin ta tasiri a jihar Borno ko ko bata yi ba ya al'umma suke karbi wannan waka a ba mu labari
a gaskiya ta yi tasiri saboda lokacin da na yi releasing album na farko ta yi tasiri saboda kowane radio suna sawa da sauran su ina ga har mutane suna faɗa min cewa in yi bidiyo mana ga NTA da su biyar da suna sawa saboda abubuwan da nake faɗa abubuwa ne da yake faruwa sajiri ana kallon su wani ma in ina yi ma kawai ma ya san ma da dan uwan shi nake saboda abubuwan ya faru da shike na san kowa da kowa so in ina yin abun kowa sai yana ji kaman abun yana kallon shi yanzu kawai tana shi yake saboda abubuwan da yake faruwa da sauran su
to madalla mai sauraro kaɗan kenan daga cikin hiranmu da Yakunzi wato Yakubu Musa mawakin hip hop dan asalin jihar Borno wanda ya ce matsalar tashe-tashen hankula ne ya ja hankalinsa har ya fara waka a tara a shirinmu na yau da gobe domin jin cikakken hiranmu da Yakubu Musa madalla baraka bashir murya amurka daga Kano a Najeriya